hankala ta kare da kunshin ta ke gaskiya mata nema aljanna zama da aure akwai lada rike mai jinta abinda digitai ilahu yana biyanta dangan shirme ciki kuma banda wauta ko zama ta yi dube ta ta kalle akwai lada Okay. akwai lada kala ta kare da kunshin take gaskiya mata ni mu aljanna zamana aure akwai lada